been talking about.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Haran sai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanginna. Sarabukan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta ɗau matakan zare sunayen duk waɗanda a shekarunsu ba su kai zaɓe ba ko sun saɓa ƙa'idar rajista daga kundin masu kaɗa ƙuri'a. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsokin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanginna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wata fashewa a wani ginin bene mai hawa biyar a gabashin Rasha ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara, hudu daga cikinsu yara ne kanana, a cewar jami'ai a yau Asabar. Fashewar a Sakhalin da ke tsibirin Pacific na Rasha ta uku ne sanadiyar fashewar wata tukunyar gas da ke haɗe da murhun dafa abinci, kamar yadda kamfanonin dillancin labaran Rasha suka ruwaito. Jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin baraguzai. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro, wanda ya ƙaru sosai tun mamayar da ƙasar ta kai wa Ukraine. Ba da bashin dai ya tattara kuɗi dala Amurka biliyan 13.6, a cewar rahoton da aka wallafa a shafin Twitter. Rasha ta ba da sanarwar kasafin kuɗin tsaro na shekara ta 2023 da ya kama kusan dala biliyan 84, tare da ƙaruwar fiye da kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar ta 2023 da ta ba da sanarwa a shekara ta 2021. Girman bashin, a cewar ma'aikatar tsaron, alama ce ta ma'aikatar kuɗin Rasha na hasashen yanayin da ake ciki a yanzu shine mafi dacewa. To amma kuma tana sa ran fuskantar ƙaruwar rashin tabbas na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwa a jiya Juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, yan kwanaki bayan da Trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara. Garland ya faɗa a wata taƙaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya haɗa da sanarwar tsohon shugaban ƙasa cewa shi ɗan takara ne a zaɓe mai zuwa, da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma, na yanke hukuncin cewa al'umma na buƙatar naɗa lauya na musamman. Garland ya ƙara da cewa Smith, wani tsohon shugaban sashen kula da ɗa'a na ma'aikatar shari'a kuma tsohon mai gabatar da ƙara na kotun musamman a Hague, yana dawowa Washington ne domin jin ragamar aikin binciken biyu ba tare da wani tsaiko ba. Binciken farko da ya zai karkata ne kan ko wani mutum ko gungun jama'a sun yi katsalandan ba bisa ƙa'ida ba kan sha'anin miƙa mulki bayan zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2021. Garland ya faɗa yana mai inkiya da yunƙurin Trump da magoya bayansa na sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an ƙasar Amurka suna kariya kan ƙarar da suka shigar a gaban kotu, inda suke neman a ayyana yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zama mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin Amurka kuma ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da yariman na Saudiya ta ƙara ɗagawa sama bayan gwamnatin shugaba Biden ta buƙaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata ƙara da budurwar Khashoggi Hatice Cengiz ta kawo wa Amurka. Kisan na shekara ta 2018 a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul da aka yi wa Khashoggi, wanda fadar sarautar suka ɗauka a matsayin mai sukan lamirinta, ta keɓance yariman na wucin gadi. To amma kuma ya musanta ba da umarnin yin kisan. Cengiz ta yi jiran Khashoggi a ranar a wajen ofishin jakadancin, to amma kuma bai samu fitowa ba. ta wallafa sako a shafinta na Twitter tana mai bayyana bacin rai kan matakin Amurka akan karar. A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukun su kuma ya sami munanan raunuka. Wani shafin bada rahotannin hatsuran jiragen sama mai suna The Aviation Herald a Turance ya bada rahoton cewa motocin kashe gobara da dama ne dake da fitilu masu haskawa da jiniya suka tsallaka titin na sauka da tashin jiragen a gaban jirgin da ya kwaso da gudu yana kokarin tashi. Ma'aikatan jirgin sun yi kokarin dakatar da tashin sa, to amma kuma ba su iya kaucewa taho mugama da motar ba. Jirgin saman ya kama da wuta a lokacin da ya kai ga tsayawa. Kamfanin jiragen Latam ya ce dukkan fasinjojin jirgin 102 da kuma ma'aikatansa 6 sun sami tsira daga hatsarin. Ma'aikatar lafiya ta Peru ta ce ana nan ana kula da mutane 20 da suka sami raunuka. Ba kai ga tantance dalilin da ya sa motocin kashe gobarar suka tsallaka titin jirgin ba tukunna. Za a ci gaba da rufe filin jirgin saman a yayin da ake ci gaba da bincike kan hatsarin. To amma tuni da aka kwashe jirgin da kuma motar da suka yi hatsarin daga titin.
Murtala Faruku sanin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta dau matakan zari sunayen duk waɗanda shekarun su basu kai zabe ba ko sun saba ka'idar rajista daga kundin maskada ƙuri'a. Kuma INEC ta nanata matakin ne a inda ta baje kundin rajistar masu kada ƙuri'a a mazabu 8809 na fadin kasar dan jama'a su duba da jummar gano waɗanda ba su cancanci kada ƙuri'a ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Nasira da Mail Hikaya ya aika mana.
Hukumar zaben da take kammala baje kundin a jummar nan a matakan mazabu za ta bude na matakin kananan hukumi 774 dan tabbatar da cewa kowa ya duba sunansa da mika rahoton sunan da ya gani na wanda bai dace ya shiga kundin ba. Dama INEC ta bada labarin zare rajistar mutum 2,700,000 daga kundin ta hanyar na'ura da ta gano cewa mutanen sun aikata ba daidai ba. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar.
Muka yi amfani da ABIS wato Automated Biometric Identification System wurin tsabtace wannan rajista. Wannan tsabtacewan muna cire waɗanda suka yi rajista fiye da ɗaya daga rajistar zaɓe. Dama doka ta ce ka zo ka kai rajista guda ɗaya ka karɓi katin zaɓe guda ɗaya kai kuma amfani da shi ranar zaɓe. To akwai wanda suke nema su ga kaman kenan sun wuce fahimtar mu ko kuma su ce za su yi wayo wa na'urar. Wani ya taɓa rajista katin shi ta ɓata. Idan ya zo maimakon ya ce katin shi ya ɓata ne sai a sake mishi wani amma na cewa katin ya ɓata. Amma idan ya zo sai ya nuna cewa bai taɓa yin rajista ba. To kaga mu idan muka zo muka saka wannan fasahar zamanin dole za mu ga dama ya taɓa rajista sai a kashe mishi shi wannan na biyun da yake tunanin yayi ne domin ya maye gurbin wanda ta ɓata. In ma gyara ne mutum ko ku katin shi ta kankare in ya zo ya faɗi katin shi ya kankare sai a nishi saboda a yi replacing wanda ya kankare. Amma idan ka zo ka ce baka taɓa yin katin zaɓe ba to daga ƙarshe idan aka saka wannan fasahar zamanin domin tsabtace rajistar za a ga ka taɓa yi sai a kashe maka shi wannan wanda kai kai na gyaran because muna tunanin ai dama kana da kati. To wannan shine 2,700,000 su ne wanda aka tabbatar da cewa sun yi rajista dama fiye da ɗaya su ne aka cire su daga cikin rajistar zaɓe na shekara ta 2023.
A duk lokacin zaɓe yan adawa ke caccakar hukumar zaɓe ko buƙatar ta yi musu adalci da ɗora mata laifin ɗaga wa 'yan takarar gwamnati ƙafa. Jigon adawa injiniya Abubakar Galadima ya ce sun yi marhabin da matakin tabbatar da adalci a kundin rajistar zaben.
Kowa ya san mu da tarihin cewa babban bukatar mu a harkar siyasa shine a yi zaɓe na sahihi wanda ƙuri'ar mutum zai tabbata. Saboda haka dukkan wani abu da zai tsarkaka sha'anin zaɓe ai mu kaman mu ne ma muke shelar ayi. Saboda haka muna maraba da wannan matakai da hukumar zaɓe ta ɗauka don ta tsarkake rajista. Domin in ba tsarkakakkiyar rajista ka san fa ba za a samu zaɓe na gaskiya wanda ya ci an bashi a bashi ba.
INEC ta ce gabanin zaben za ta zare duk sunayen waɗanda ba su kai yin zaben ba, kuma za a hukunta jami'an da ke da hannu wajen taimaka waɗanda suka yi rajistar ta barawuniyar hanya. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamali Hikaya, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Zuwa ga filin amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah, ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyandambiri, kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Za kuma aji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi, mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. To bari mu fara da tambaya kan ƙyandambiri ko monkeypox a Turance. Idan mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta, na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka.
Jama'a, assalamu alaikum. Wannan tambaya da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, ya yi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ta ƙyandambiri, mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Ita dai wannan cuta ta ƙyandambiri, wacce ake kira a Turance monkeypox, an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark a kimanin 1959. Bayan ɓullar wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike, ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta ƙyandambiri. Ita kwayar cutar virus ɗin da ke kawo wannan cuta ta ƙyandambiri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko ƴan rani, wacce take kawo cin zanzana, amma yanzu an kauda wannan cutar a bayan ƙasa. Ba a ganin mutane ɗauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Wannan cutar ta ƙyandambiri ta fara bulla a mutane ne a ƙasar Democratic Republic of Congo, ko kuma a ce Congo Kinshasa, a kimanin 1970, inda cutar ta bulla a wani yaro ɗan wata tara. Bayan bullarta a Democratic Republic of Congo, a kimanin 1970 zuwa 1971, cutar ta sake bulla a kasashe kamar su Liberia, Nigeria da kuma Sierra Leone. Bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin 15 tsakanin Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. A takaice dai, wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya, amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda ɓullarta a ƙasashen da ba a saba ganinta ba tun fil azal. Ita wannan cutar, kamar yadda na yi bayani a baya, ta yi kama da agana ko ƴan rani, amma ba tsananin su ɗaya ba, bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko ƴan rani ba. Suna kamanniniya ta yanda alamomin take faruwa, kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi, sannan kuma sai kasala, ciwon kai da yawan gajiya. Idan mutum ya harbu da cutar, yakan ɗauki kimanin kwana 5 zuwa 21 kafin alamomin cutar ya bayyana, amma mafi akasari dai a tsakanin kwana 7 zuwa 14 mutum zai iya nuna alamun wannan cutar. Kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko ƴan rani shine, ita agana ba ta kawo kaluluwa, amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa. Bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya, bayan kamar kwana 1 zuwa 3 sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje, daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa, sannan su fashe, sai kuma su yi tabo. Bayan kamar sati 2 zuwa sati hudu zaka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba, amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yada ma mutane, saboda ita ana daukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar. Saboda haka irin wannan mu'amala ta kuddukud tana yada cutar tsakanin mutane. Sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su, kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi, shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu. Akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi, ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Yanzu haka an samu ɓullar cutar a kasashen Turai da kuma Amurka wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba, wanda yake tada hankalin duniya, amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alƙalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta COVID-19, amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi. Kuma har yanzu alƙalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukan ta ta hanyar maniyyi ko kuma ruwan gaban mata ba, amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna. Ya Allah ta haduwa ne ta fata da fata ya sa cewa cutar take ci gaba da yaduwa. Idan mutum ya sami wani kurji da bai ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa, yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandanburi ko kuma ba irin ta bace. A duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya, yana da kyau mutane su je su duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke damun su. Da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da Malam Ango, malamin makaranta.
Sai kuma ansar Malam Sani Ali, mai son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano da ke jihar Kano. Idan mai tambayar na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a Jami'ar Bayero ta Kano, Tijjani Muhammad Naniya, wanda ya ce,
"Auzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim." Ita Rano, kamar yadda aka nemi sani, duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa, amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa, wato kasashen da ake su a kasashen Hausa bakwai, cika tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna, musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake ƙarfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da Sibagauda, kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda, ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ƴaƴayen bawo ne, shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda. To a ƴaƴan bawo ɗin Rano shi ne ɗan auta, shi ya sa ake kiransa autan bawo. Shi Zamna Kogi shi ne autan bawo, amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba, sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da suka samu kansu kuma su samu sunan Rano saboda ka wato Rano kasa ce ta Hausawa gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa Kano to kuma lokacin ne aka kafa Rano domin kamar yadda na gaya makanin Bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunan su zama Kogi to lokacin da Kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama Rano amma sai suka zo suka kuma shafa Rano a cikin mulki suka hado da Rano a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijimasu wato wanda ya rayuwar sa karni na 13 halin dari a shekara ta 1136 zuwa 1996 da lokacin Gijimasu ya yi mulkin sa to saboda haka a wannan lokaci shine suka mallake Rano suka fi karfin Rano suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girmama Rano kuma suna bata matsayin ta ba su kai musu wadan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗan sa shine zai gaje shi to Rano sai ta kashi wannan albarka cewa tun da ita ma daga Bagauta daga Bawo take to ba a dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su
to kace shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba
eh ba wakilta shi ba ka san abin da ake kira kaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi kaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da yasa aka fi karfafa ta su Bagauda domin wannan kaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Levis Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Gobe Lahadi za a soma gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar karon farko da aka fara da gasar zuwa kasashe 32 haka kuma karon farko a tarihi da za a gudanar da gasar a yankin kasashen Larabawa an kasa kasashen 32 ne zuwa rukuni 8 kasa hudu a kowane rukuni kamar yadda aka al'adanta rukuni A ya kunshi ne masaukin baki wato Qatar da Ecuador da Senegal da Netherlands a rukunin B kuma akwai Ingila da Iran da Amurka da Wales sai rukunin C ne kasashen Argentina da Saudi Arabia da Mexico da Poland kasar Faransa kuma za ta fafata a rukunin D tare da Australia da Denmark da Tunisia a rukunin E kuma kasashen da za su fafata su ne Spain da Costa Rica da Germany da Japan sai rukunin F kuma akwai kasashen Belgium da Canada da Morocco da Croatia rukunin G kuma ya hada hancin kasashen Brazil da Serbia da Switzerland da Cameroon yayin da rukuni na ƙarshe wato na H ya kunshi Portugal da Ghana da Uruguay da Korea ta Kudu a ɗaya bangaren kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana wani kwamitin kwararru domin nazari tare da bada bayanai game da dukkanin wasannin da za a fafata a gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar a cikin sanarwar da hukumar ta FIFA ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce hakan zai ƙara inganta fahimtar wasan kwallon kafa da kuma gasar a fadin duniya sanarwar ta ce kwamitin zai kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen bunƙasa wasannin kwallon kafa na hukumar ta FIFA Arsene Wenger tare da sauran membobi da suka hada da Jurgen Klinsmann daga ƙasar Jamus da Alberto Zaccheroni daga Italia, sai Cha Duri daga kasar Korea. Sauran membobin su ne Sunday Olisei daga Nigeria, da Farid Mondragon daga Colombia, da kuma Pascal Zubebula daga Switzerland. Sanarwar ta ci gaba da cewa a lokacin gasar FIFA za ta samar da zayyan bayanai da girgiga ta zamani da ba a taɓa ji ko gani ba a tarihin gasar, ta hanyar dimbin masu kallo da saurari a faɗin duniya, kazalika da kuma ƙasashe da suke fafatawa a gasar da 'yan wasansu. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban hukumar ƙwallon duniya ta FIFA Gianni Infantino ya zargi ƙasashen yammaci da kitsa munafunci a cikin rahoton da suka fitar kan bayanan take hakkin bil'adama na Qatar da jajibirin soma gasar. A wani taron manema labarai da ba sabon ba a Doha, Infantino ya kwashe tsawon kusan sa'a guda yana kariya ga Qatar da kuma gasar ta bana bisa zarge-zargen. Gasar ta cin kofin duniya ta bana a Qatar da tana tattare da cece-kuce da suka hada da mutuwar ma'aikata bakin haure da kuma musgunawa wasunsu. A cikin watan Fabrairun shekara ta 2021, jaridar Guardian ta ruwaito cewa ma'aikata bakin haure 6,500 daga India da Pakistan da Nepal da Bangladesh da kuma Sri Lanka sun mutu a Qatar tun daga lokacin da ta yi nasarar samun damar karɓar bakuncin gasar. To sai dai Infantino ya ce kamata ya yi kasashen Turai su nemi afuwa kan abin da su ma suka aikata a cikin nasu tarihin, a maimakon mai da hankali kan ma'aikata bakin haure a Qatar.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai kayatarwa, inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da kungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki daya. Kai, ba za a bar 'yan kallo a baya ba, waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha. Za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishadin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bar mu more wannan gasar ƙwallon kafa mai ƙayatarwa tare.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hafiz, a takaice, wata fashewa a wani ginin Benin mai hawa 5 a gabashin Rasha ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 9, 4 daga cikinsu yara ne kanana, a cewar jami'ai a yau Asabar. Jami'ai sun ce ma'aikatan ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a cikin baragwazai. A cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a ranar Laraba, Rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shi ne muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro, wanda ya ƙaru sosai tun mamayar da ƙasar ta kai wa Ukraine. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwa a jiya Juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara Jack Smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, 'yan kwanaki bayan da Trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara. Garland ya faɗa wata taƙaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya hada da sanarwar tsohon shugaban kasa cewa shi dan takara ne a zabe mai zuwa, da kuma kudirin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na bukatar nada lauya na musamman. Jami'an kasar Amurka suna kariya kan karar da suka shigar a gaban kotu, inda suke neman a ayyana yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zama mai kariya daga hukuntawa kan hannunsa a kisan mazaunin Amurka kuma dan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Dangantakar Amurka da yariman na Saudiya ta kara dagawa sama bayan gwamnatin shugaba Biden ta bukaci a wanke shi a matsayin mai kariya daga hukuntawa a wata kara da budurwar Khashoggi Hatice Cengiz ta kawo Amurka. A Peru, wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho mugama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu, yayin da na ukunsu kuma ya sami munanan raunuka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da yake ni gabatar da shirin, da Babu Yakub Makeri wanda ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.